was at the verge of losing it all to darkness around me. When you shine your light, you called me by my name, oh Karen Tetti. Now I testify to how gracious you are, oh loving Father. Yes, you picked me from the gutter and made my life a testament of your love. Yes, the kasaki hanuna dana la la chiu. The kasaki hanuna dana sukunchi. Inamba keiba dana la la chiu. Inamba keiba.
Kashareni ya Yesu na Dabanda mafita badankarike ni bahubangi jina Yesu maicheto kachecheni nagode ndakaseke hanuna dabansanya ya zangiba dakabarni da iyawata dana halaka daka sake hannuna daban san yaya zanyi ba daba kai ba
kai ba
daba kai ba daba kai ba daba Yesu ba o
daba kai ba
daka sake
daka
sake daka juma